الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 3 ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 4 ga watan 2 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Kamar mi? To wai dangane da abinda Allah ya tanada ma ƴan aljanna na ni'imomi musamman abinda ya shafi kayan ci da sha shi menene farkon abinda ƴan aljanna za su fara ci to a takaice dai ba mu san wani dalili ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuni akan haka na'am to a takaice ai malamai sun yi bayani shine yake cewa wa man ra'a fi thawbihi maniyan yabisan wa lam yadri mata asabahu an gane ko shine suka ce to zai rama abinda ya sallata min akhirin naumati na mahafihi daga karshen barcin da yayi kamar misali wannan tufafi rabanka da barci dai tun na jiya tun asuba da kafarka yanzu misali bayan la'asar ko bayan magarba ko bayan isha da ka diba tufafinka sai kaga abun maniyyi to wannan az-zahr an gane ko asbaqin da az-zahr da la'asar da ita magarba da isha'in gaba ɗaya sai ka rama su kenan karshen bacci in ko misali baccin rana ne kenan az-zahr da la'asar sallolin da ka sallata bayan ka falka daga wannan bacci sune za ka rama saboda ana kyautata zaton kenan a wannan bacci ne wato ka samu wannan janaba shi yasa kenan za ka rama waɗannan salloli saboda duk wanda ya yi sallah da janaba wajibi ne ya sake wannan sallah kamar yadda Ubangiji ta'ala ya wajabta mana wa in kuntum junuban fatahar kuma haka Umar Allah ya kara masa yadda ya limanci jama'a halin yana da janaba shi ya manta da janabar da suke tare da shi bayan an gama sallah ya tuna cewa yana da janaba, Umar ya tafi yayi wanka kuma ya saki wannan sallah da ya sallata. To iya dai abin da na fahimta akan wannan kin. Na'am. Kamar ni
akwai ya haɗe ta musulmi akwai ya faɗe da yin mutu a kan aliki da ake yi na aljanna na abokan aljanna zai samu kuzari a wajen ibadodi.
To ai daman makasudin kwaɗaitarwa da tsawatarwa wanda salo ne na karantarwa alƙur'ani da sunna don mumini ya zage damtse domin samun matsayi madaukaki a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Duk abinda kaji ya zo a nassi na shari'a na cewa duk wanda yayi kaza sakamakon shi kaza a gun Allah subhanahu wa ta'ala na lada, to so ake ka kwadaitu da wannan kwadaitarwa ka zage damtse domin samun wannan matsayi. Duk abinda ya zo na tsawatarwa to kai kokari ka kiyaye aikin da zai cancanta maka wannan mummunan wato makoma. Shine makasudin kwadaitarwa da tsawatarwa wanda shine salo na alqur'ani da sunna, kamar yadda shine at-targhib wa tarhib. Galibi Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan fada, kamar yanzu misali tun sura ta farko suratul fatiha me yake fada, yace alhamdulillahi rabbil alamin, sai yace arrahmanir rahim. Kaga karkashin arrahmanir rahim akwai at-targhib kwadaitarwa, domin duk wanda ya siffanta da sifa ta rahama dole ka kwadaici rahamarsa. Sai ya ce maliki yawmiddin, mamallakin ranar sakamako, wannan kuma tsoratarwa ne saboda wuka da nama a hannun Allah subhanahu wa ta'ala suke a wannan yini, babu wani wanda yake da ta cewa in banda shi subhanahu wa ta'ala. Duk wanda aka ce lamari a hannun shi yake sai yadda ya yi, to wannan dole kuma ka tsorace shi. Haka in ka dauka irin sifadar Ubangiji ta'ala, wa inna rabbaka la dhu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab a cikin suratul ra'd. Haka kuma ya fada cikin suratul ibrahim, nabbi'i ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim. A cikin suratul hadid yace wa fil akhirati azabun shadidun, sai yace wa maghfiratun minallahi wa ridwan. To da haka ayoyi sun wuce a lissafa, salo ne na alqur'ani da sunna, wato kwadaitarwa da tsawatarwa. Na'am. To wannan ita tambaya da ake yi idan mutum ya ga yarinya yana so, nau'i ne wanda yake na al'ada, an gane ko na aje akai wani kudin tambaya da sauransu. Shi lalle in ka gani kana so, an yarda an amince maka ita yarinya ta karkata izuwa gare ta izuwa gare ka, to ba laifi bane baka tambayi mahaifanta yaya, an gane ko za su iya maka alƙawarin cewa sun baka, kenan sai a yi jiran lokacin da za a zo kuma a gudanar da abubuwan da suka zo a shari'ance, shine nasiga da biyan sadaki da kuma daura aure. Kenan wannan shine ake kira baiko na na gani ina so, kenan bari in je in tambaya shin an bani hanyar an amince. Shine da an yi baiko da ba a yi ba dudde ne, inde an ga kana so yarinya ta baka hadin kai, mahaifanta sun baka izinin ka zo ku tattauna ku gana, to koda ba a yi baiko ba, kawai ranar daura aure zawa za a yi a gudanar da abin da yazo a shari'a, nasiga da biyan sadaki da kuma daura aure, shine a samu shaidu su shaida.
Na'am.
to da wani dalili ya kawo maka wai wani ne yake fada yace wai ladanci ko limanci dole sai da hula ko rawani hula al'ada ce kamar yadda shi ma rawani al'ada ce ta larawawa an gane ko tare da cewa an kirkira wasu hadisai aka danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin nuna fadla ta rawani cewa wai sallah ɗaya da rawani tafi sallah 70 ba rawani dukkan su waɗannan ba su inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle rawani al'ada ce ta larabawa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin rawani in kai rawani irin yadda yake nadawa dan koyi da shi kana da ladan sunna an gane ko kamar yadda ita ma hula al'ada ce ta sauran kabilu ba kabilar Hausa ba kadai suke da al'ada ta sanya hula dukkan zaka ga sauran jama'a suna da hula kawai illa kasancewar nau'in hular ya dan canza to dan haka ita dai sifa ce ta kamala kamar yadda a irin kasashen mu anan babban mutum a ganshi kai ba hula musamman ma irin su Najeriya da sauransu to abu ne wanda yake yana daga cikin khawarimul murua ma'ana yana dan zubar da mutuncin mutum da matsayin shi a gurin jama'a dan haka sifa ce ta kamala in har ka sa domin cikar ado ka bauta ma ubangijinka subhanahu wa ta'ala to kana da ladan wannan siffantuwa da kai da sifa ta kamala kamar yadda yake a al'adanci domin ubangiji ta'ala ya faɗa ya yi bani adama kuzu zinatakum inda kulli masjid dan haka zina anan asali dai abinda zai suturce ma mutum al'aura shine ake nihi da zina sannan kuma ado yakan biyo baya kamar yadda Abu Hanifa Allah ya ji kansa ko kuma mu ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji ta'ala wato mai matukar kyawu ne kuma yana son kyawu ma'ana kawa kenan to dan haka Abu Hanifa Allah ya ji kansa kamar yadda aka haka yato ya dinka kaya masu tsada waɗannan kaya baya saka su a jikin shi sai a cikin dare lokacin da zai kusanci ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ya gana da shi game da nafilfili yakan yi ado wanda yake na musamman dan haka dai a takaice babu wani dalili da ya bambanta sallah da hula ko da rawani akan wanda aka yi ba hula ba rawani darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna cikin baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sifar aljanna kuma tare da cewa wa annaha makhluqa ita aljanna tuntuni Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta wannan kamar yadda bayani ya gabata shine aqidar ahlus sunna wal jamaa wuta da aljanna tuntuni Allah ya halicce su akwai su kamar yadda nasi na alqur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar mana sabani ga mu'tazila su mu'tazila sun tafi akan cewa a yanzu ba wuta ba aljanna sai a ranar kiyama ne Allah zai halicce su ya shigar da waɗanda suka cancanta cikin su suka ce ba hikima a ce a yanzu akwai aljanna akwai wuta suka ce ya ci karo da hankali suka ce yanzu kamar misali mutum ya gina gida ya gama komai sai ya sanya dan kwado ya kulle wannan gida sai ya ce sai nan da bayan shekara 50 ko bayan shekara 100 zai bude wannan gida ya shiga suka ce to kaga ai babu hikima akan haka domin su suna amfani da har suna gabatar da hankalinsu akan wato nas an gane ko yuqaddimuna al-aqla 'ala an-naqli akan abin da yazo na nasi na shari'a to suna gabatar da hankalinsu sai in yayi daidai da hankali dan haka dai a takeice manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da Allah ya nuna masa wuta da aljanna, kamar yadda a sallata kisfewar rana bayani ya gabata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin sallah kai tsaye, sahabbai suka ga ya ja da baya a firgice a tsorace zuwa jimawa, kuma suka ga yayi gaba har ma yana dan milmushi. Ana gama sallah suka ga kuma ya miƙa hannu kamar zai ciro wani abu. Ana gama sallah sai suka tambaye shi suka ce, ya Rasulullahi, mun ga kai wani lamari fa a cikin wannan sallah, ba mu san ba menene sababi, faɗa mana. Mun ga ka janyo da baya a firgice a tsorace zuwa jimawa, ko muka ga kai gaba har ma kana dan mulmushi, menene ya faru? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, a wannan matsayi nawa da na tsaya, ya ce Ubangiji na ne ya nuna mun wuta, ya ce wallahi ban taba ganin wani abin gani mafi muni, mafi firgitarwa, mafi tsoratarwa sama da wuta da Allah ya nuna mun a wannan bangon a yanzu. Ya ce shi ne sababin abin da ya sa kuka ga na ja baya a firgice. Ya ce gaba da kuka ga na yi har ma ina murmushi, ya ce aljanna ce Allah ya nuna mun. Ya ce ban taba ganin wani abin gani wanda yake mafi kyawo, mafi kayatarwa sama da aljanna da Allah ya nuna mun. Hannu da kuka ga na miƙa, manzon Allah ya ce na yi famar na ciro nonon wata itaciya ne daga cikin itacen aljanna, inda Ubangiji na ya bani damar ciro wannan nonon itaciyar, manzo Allah ya ce har duniya ta tashi shi za ku ci gaba da ci ba zai kare ba. Dan Allah ya faɗa ukuluha daimun wa dhilluha. To dan haka wannan nassi ne wanda yake tabbatar da cewa a yanzu ma wuta da aljanna akwai su. Dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa kamar yadda bayani ya gabata, aljannatu wan naru makhluqatani wa mawjudatani wa annahuma la tafniyani. Wuta da aljanna Allah ya halice su akwai su a yanzu ma kuma har abada ba sa karewa. A darasi da ya gabata mun tsaya karshen wato hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake faɗa, inna fil jannati la shajaratan yasiru ar-rakibu fi dhilliha mi'ata sana waqra'u in shi'tum wa dhillin mamdud. Wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna fil jannati la shajara, lalle a aljanna akwai wata itaciya ta musamman. Wannan itaciya manzon Allah ya ce yasiru rakibu fi dhilliha, mahayin ingarman doki, wato zai yi tafiya, ma'ana ya yi sukuwa a ƙarƙashin inuwar wannan itaciya mi ata sana, tafiyar shekara ɗari. Wannan sukuwa da yayi ta shekara ɗari sai ka koma a riwaya da ta gabata, manzon Allah ya ce la yaqba'uha, wato bi sare wannan inuwa ba, ma'ana bai fita daga cikin inuwar ba, itaciya ce ɗaya ɗaya. Sukuwar shekara ɗari mahayi zai yi raƙumi ko doki, tafiyar shekara ɗari amma bai fita daga ƙarƙashin inuwar ta ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce waqra'u in shi'tum, in har kun so ku gane da haka, manzo Allah ya ce ku karanta fadar Allah subhanahu wata'ala dake cikin suratul waqi'a wa dhillin mamdud. Ubangiji ta'ala ya ce yan aljanna suna cikin wata inuwa mamdudin wadda take abun mekewa, mekewa wanda kuma babu gaya, ma'ana ba ta yankewa. Da haka wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada ma mu'minai a makomarsu. Kuma kowa ya san cewa inuwa tana daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jaddada ma bayansa. kuma wannan sifa ce daga cikin sifofin aljanna, kuma dalili ne wanda yake tabbatar mana cewa aljanna akwai ta, kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari. Kenan za mu tashi hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى ولقاب قوس أهديكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد لكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى مخ سوكهن من وراء العظم واللحم. قال حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي قال عدي بن ثابت أخبرني أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مات إبراهيم قال إن له مردئا في الجنة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو الدراوردي قال حدثني مالك بن أنس هو بن مالك الأصبهي المدني عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ما لم الله يجيك أنسى نفتا شين يازو دا حديث دا Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa walaqabu qawsi ahadikum fil jannati khairum mimma qala'at alaihi shamsu aw taghrub. Nau'in wannan hadisi ana kiran shi mu'allaq. Idan aka ce al hadisul mu'allaq shine hadisin da aka shafe farkon sanadin sa, an gane ko? Marwayci da farkon sanadi, ko kuma aka shafe sanadin gaba daya sai aka zo da sahabin da ya rawaito hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma aka shafe sahabin ma gaba daya aka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma gaba daya hatta da qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a shafe a zo da nassin hadisin matanin. Wannan shine ake kira al-mu'allaq. Shi kuma hukuncin duk hadisin da ka samu mu'allaq a cikin wannan littafi majzumun bihi ne, shine ake cewa rawahul bukhari mu'allaqan majzuman bihi, an gane ko? Dan bai yi ta'liqin hadisin ya shafe sanadin faci ya tabbatar da cewa hadisi ne sahihi. To shine anan yace walaqabu qawsi ahadikum kiljanna, lalle gwalgwadan bakan ɗayan ku a aljanna, ma'ana bagire gwalgwadan kenan tsawon bakan ɗayan ku, manzo Allah yace a aljanna khairu mimma qala'at alaihi shamsu aw taghrub, yafi abinda rana ta hudo a kansa gaba ɗaya ko abinda rana ta fada a kansa. Ma'ana gwalgwadon tsawon baka na aljanna yafi duniya da abinda yake cikin ta gaba ɗaya, shine ma'anar hadisin. Domin haka ce min ma balata alaihi shams, rana in ta hudo dukkan duniya takan haske ta ko ina, babu inda hasken rana baya kaiwa. Mafadar rana gabacin duniya da mafadarta, shine yace wala qabu qausi ahadikum. Idan aka ce qabu qaus, ma'ana gulgudan kenan tsawon baka. Shi ko in ka dauki baka wanda ake halbin kibiya da shi, in ma yayi tsawo da yawa baya wuce meter 2, in ma yayi tsawo da yawa wanda galibi baya wuce kaman meter 1 da rabi, in ma yayi tsawo da yawa ka dauke shi meter 2. To gwalgwadon wannan tsawon baka na aljanna, fili na aljanna, ya fi duniya gaba ɗayanta da duk abin da yake cikinta. Wanda kuma kar mu manta hadisin da ya gabata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mawdi'u sawdi ahadikum, gwalgwadon kenan gurbin bulala ta ɗayanku kenan tsawon bulala na aljanna, manzo Allah ya ce ya fi duniya da abin da yake cikinta gaba ɗaya. Wannan kokonto ne aka samu daga Marwa, yace khairun mimma qala'at alaihi shamsu, ko kuma khairun mimma tagrubu alaihi shams. Dan haka dai a takeice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ƙara tabbatar mana wata sifa daga cikin sifofin aljanna, ma'ana shine fifiko akan ita wannan duniya, ma'ana gulgudan tsawon baka ya fi duniya da abin da yake cikinta gaba daya. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa awwalu zumratin tadkhulul janna, farkon jama'ar da za su shiga aljanna a gobe kiyama, manzon Allah yace ala surati al-qamari laylatal badri, wato suna kan sifa sura ta wata daren cikarsa. Haka kuskukin yadda ka san wata, wato daren cikarsa, daren cikar wata shine wato daren 15, domin wata ba a kiran shi da Badr sai ya kai 13, 14, 15, sune kwalika wato na cikarsa, sune kwalika na haskensa. To waɗanda jama'a ta farko a wajen shiga aljanna, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace suna kan sura ta wata, ma'ana daren cikarsa, haka fuskokin su suke, Allah ya sanya mu daga cikinsu. Sai yace wallazina ala atharihim, waɗanda wato suke gurabinsu, ma'ana suke biye da su, an gane ko, ma'ana waɗanda suke bayansu kenan. Manzo Allah yace ka ahsani kawkabin durriyin fi sama'i yaba'a, su kuma huskokin su, manzo Allah yace ka ahsani kawkabin, wato kamar mafi kyawun tauraru durriyin, wanda yake mai matukar haske, fi sama'i wato a cikin sararin sama, yaba'atan wato ga haske, haka huskokin su suke. Idan aka ce kawkabun durriyun, wanda yake kenan mai matukar haske, wanda hasken shi baya musaltuwa, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul nur, yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna la sharqiyatin wala garbiya yakadu zaituha yudhi walau lam tamsasahu an-nar nurun ala nur, ko kuma kafin haka Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujaja az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. To shine anan yace ka ahsani kawkabin durriyin, kamar mafi kyawun wato tauraru, wanda yake mai matukar haske, fi sama'i a cikin sama, yaba'atan ga haske, haka huskokin su suke a ranar kiyama, waɗanda suke kenan a cikin sahu na biyu wajen shiga aljanna. Sannan manzon Allah yace qulubuhum ala qalbi rajulin wahid, zukatan su gaba daya, manzon Allah yace suna kan zuciyar mutum daya daya. Kaga zuciya daya daya babu wata kita babu wata hasada babu wani hayaniya babu wani ja'inja domin a ranar kiyama idan aka ketare siradi kafin a shiga aljanna akan dakatar da muminai akan wata gada inda za a yi kisasi anan ubangiji ta'ala yake zare dukkan wata keta da wata hasada da duk wani gunewa da duk wani kyashi da yake tsakanin muminai da wani kulle dan uwanka da kai a zuciya a sababin ya maka ba daidai ba duka sai an wanke zukatan yan aljanna za su shiga aljanna akan zuciyar mutum daya babu wata hayaniya babu wani ja'ija kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabili shine anan yace ulubuhum a riwaya da ta gabata yace qalbun wahid zuciya ce daya daya tashbihun bali dan sai yace ala qalbi rajulin wahid akan zuciyar mutum daya sai yace la tabagu bainahum za Allah yace babu wata kiyayya tsakanin su wala tahasuda babu yi ma juna hasada an gane ko duk ni'imar da ka ga domin aljanna Allah ya fifita bayinsa gwalgwadan kowa gwalgwadan aikin zagewar shi a cikin ibada a rayuwarsa ta duniya gwalgwadan matsayin shi darajar shi da matsayin shi a aljanna to sabani a duniya idan ka ga wanda ya fika to in ba Allah ya kiyaye ka ba to sai ka dan darsa wani abu wanda yake na kyashi da gunewa a zuciya to ga yadda kasancewar ita aljanna daraja daraja ce daraja har dari kowace daraja ɗaya manzon Allah ya ce tazararta kamar tazarar da take tsakanin sama da ƙasa ne to kaga wani an ajje shi a daraja ta farko wani an ajje shi a daraja ta goma wani an ajje shi a daraja ta 30 wani 40 wani 50 wani sama da haka to amma ganin cewa wannan dan uwa naka darajar shi ta fi taka ba maganar hasada ba maganar kyashi ba maganar gunewa domin Allah ya wanke zukatan bayinsa to shine anan manzon Allah yace la tabagu bainakum babu kiyayya tsakanin su wala tahasuda kuma babu yi ma juna hasada idan aka ce hasada shine gurin gushewar ni'ima gabarin wanda Allah ya masa ni'ima wannan ita ce hasada kaga Allah ya ma dan uwanka ni'ima ka ringa gurin ina ma a ce ni'imar ta gushe kai da shi kun zama daya kai ba ka shi ba shi to akwai kuma wanda shi yana gurin ni'imar ta gushe in ta gushe kuma ta dawo kansa shi to shi ma wani nau'i ne wanda yake na hasada wanda ya fi shi muni wanda shi kwata-kwata ta gushe kowa ya rasa kaga wannan maƙetaci kenan to shine anan sai ya ce likulli mri'in zawjatani min al-hurul 'ayn naga kowane mutum dan aljanna manzon Allah ya ce mace biyu na matan aljanna sune ake kira al-hurul 'ayn wannan akalli ne kenan mafi karanci ne amma ya tabbata a riwaya kowane dan aljanna matar aljanna 72 yake da ita wannan matan hurul 'ayn 70 mata biyu kuma wadanda suke na duniya akalla a bashi mace biyu ta duniya to wannan shi ma karanci ne a ba mutum mace biyu ta hurul 'ayn bayani ya gabata lafazin al-hurul 'ayn sifa ce ta matan aljanna lafazin al-hur jam'i ne na haura wanda an ciro shi daga al-hawar idan aka ce haura macen da kwayar idanta farin fari ne kalbakin baki ne lut shine ake kira haura jam'un sa ne hur lafazin in shi kuma jam'i ne na aina idan aka ce aina ai wasi'atul ainai kenan mai manyan idanu jam'un sa shi ne wato in kamar yadda Allah ya faɗa wa hurun in sai yace ka amsalil lu'lu'il maknun shine sai yace yura mukhsukihinna min wara'il azmi wal lahmi manzo Allah yace ana ganin bargon kashin kwabrin su ta bayan tsoka wato da kashi. Yadda ka san in ka zuba abu a cikin kwalba kana ganin abin da yake cikin, to haka su matan aljanna saboda matukar kyawo bargon da yake cikin kashin kwabri, naman da kashin ba sa karewa, ana ganin shi a fili. Don haka a takaice wannan hadisi shi ma sai ka sanya shi a layin hadisan da suke bayani game da wato sifar aljanna kenan, da bayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada musu wannan gida na karamci, Allah ya sanya mu a ciki. Sannan hadisi na gaba, hadisin Adi ibn Sabit yake faɗa cewa ya ji Al-Bara'u ibn Azib, Allah ya kara musu yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah na faɗa lammama ta Ibrahim, manzon Allah ya faɗa, wato manzon Allah ya faɗa lokacin da Ibrahim ɗansa Allah ya masa rasuwa, wanda shi Ibrahim yana daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ɗa ne na kuyangarsa Mariya, wanda kuma Allah ya masa rasuwa duka kwata-kwata bai wuce wata 17 zuwa 18. To manzon Allah yake faɗa lokacin da shi Ibrahim Allah ya masa rasuwa, manzon Allah ya ce inna lahu murdi'an fil janna, wato yana da wata mai shayarwa wato a gidan aljanna, Allah ya tanada masa wata mata wadda za ta ci gaba da shayar da shi a gidan aljanna, wanda dama ita gaya ta shayarwa ga wanda yake nihin ya cika shayarwa shekaru biyu ne, an gane ko? Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a, in har kana so ka cika shayarwa sai ka kai ƙarshe sannan a yayi yaro, to shekaru biyu ne baya halatta a ketara su. In dai shekarun biyu sun cika, to ko da yaron bai wadatu da nono ba, dole za a cire shi. Kamar yadda wannan shekaru biyu cikakku sai ka haɗa su da watannin ciki, a shi ne za ka fitar da su, kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas ya fassara mana fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara, ɗaukan cikin ɗa da yayansa Ubangiji ta'ala ya ce wata 30 ne. Ɗan da aka haifa aka yi ɗau cikin shi tsawon wata 9, to gaya game da shayar da shi wata 21, wanda galibin ciki daman wata 9 ne. To duk cikin da aka tabbata ya kai wata 9, to yaron in an haifo shi gayar shayar da shi wata 21. 21 in ka haɗa da wata 9 nawa? Wata 30. Wanda aka haifa a wata 8 shi kuma wata 22 ne ƙarshen shayar da shi. An gane ko? Tare da cewa a shar'ance a wata 8 akan samu ɗa, amma a al'ada su a ba su yarda ba a samu ɗa a wata 8, sai dai wai amma ana iya samun 7 ne ɗan wata 7. Wanda aka haifa a wata 7 shi kuma wata 23, ɗan wata 6 shi kuma shi ne wata 24. Wata 6 in ka haɗa da wata 24 kenan an samu 30 daidai. To don haka shi Ibrahim yana da wata 17 ko 18 Allah ya karɓi rayuwarsa. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin cewa inna lahu murdi'an fil janna, yana da wata mai ci gaba da shayar da shi a gidan aljanna. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah yake cewa inna ahlal jannati, lalle ɗan aljanna, manzon Allah yace ya tara auna ahlal ghurafi min fawqihim, yace suna nuna ma junansu wasu ma'abuta binaye wanda suke burbushinsu. Al-ghuraf jam'i ne na gurfa, in aka ce gurfa ɗaki kenan, ɗakuna na aljanna ku binaye ne. shine yace ya tara auna ahalal qurafi suna nuna ma junansu wato wasu wadanda suke ma'abuta dakuna min fawqihim wanda suke sama da su sai yace kama ya tara auna kaukabar durriya al-ghabira fil ufqi min al-mashriqi aw al-maghrib kamar yadda mutane a nan rayuwarsu ta duniya suka nuna ma juna wato shine tauraro wanda yake mai matukar haske al-ghabir wanda yake mai wucewa a cikin sasannin sama imma daga mahudar rana zuwa mafadarta ko daga mafadar rana zuwa gabacin ta domin akwai tauraron daga gabas yana tafiya yamma akwai wanda kuma zai fito daga yamma kuma ya ringa yin gabas to yadda jama'a suke ganin tauraro mai matukar haske a cikin sararin sama to haka su ƴan aljanna za su ringa ganin wasu ma'abuta wasu dakuna sama da su yanda muke hango wannan tauraro yana kyalli to haka suke hango gidajen wasu kaga waɗanda suke hangowa sama da su suke ga daraja matsayi ne Allah subhanahu wataala ya daukaka nasu sai yace li tafaduli ma bainahum saboda fifikon da yake tsakanin su kaga tauraro halitta ce wanda take mai girma amma daga nan doren ƙasa zaka ringa hango shi cewa wani dan abu ne dan kadan wanda a binciken kimiya a tauraro akwai wanda girman shi ya lullunka ita wannan duniya da muke ciki ba adadi to haka suna daga ƙasa su ɗan aljanna za su ringa hango wasu can sama da su yanda muke hango tauraro yana haske yana kyalli kuma yadda muke hango shi nesa da mu to haka suke hango wasu maza Allah ya ce li tafaduli ma bainahum saboda fifikon abin da wato yake tsakanin su amma duk da wannan fifiko babu maganar hasada ba maganar gunewa domin Allah ya riga ya wanke zukatansu qalu sai suka faɗa sahabbai suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah tilka manazilul anbiya ila yablughu hadhihi ruhu wannan matsayi da wannan masaukai ko kuma gidajen da kake faɗa gidaje ne na annabawa babu wani wanda zai isa wannan matsayin in banda su ala bala manzon Allah yace kwarai bala bi ma'ana na'am tabbas matsayi ne na annabawan Allah amma ba su kadai ba sai yace wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa halaccin kai rantsuwa ba tare da an rantsar da kai domin ka tabbatar ma ka karfafa ma wanda kake ba labari labarin da ka bashi kaga ai ba wanda ya rantsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma dan ya karfafa mana wannan labari sai yace wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa sai yace rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalina sai yace rijalun khabar ne na mubtada wanda yake mahzuf ai hum rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin wato wasu mazaje ne manzon Allah yace waɗanda suka yi imani da ubangijinsu wa saddaqul mursalina kuma suka gaskata manzannin Allah matukar gaskatawa an gane ko sai ka kara hakka tasdiqihim matukar gaskatasu inda a ce kawai amanu billahi wa saddaqul mursalin kenan kowa yana da wannan sifa a'a su gaskata manzannin su ya kai matuka ne dan haka sun kebanta ne da wannan sifa wanda Allah subhanahu wataala ya kai su wannan matsayi da ya kai annabawan Allah amma ba dan darajar su ta zama ɗaya da ta annabawa a matsayin annabawa ƙarshe ne annabawa sune fiyayyun halitta kuma matsayin su aljanna yafi na kowa shine yace rijalun ay hum rijalun wasu mazaje ne amanu billahi waɗanda suka yi imani da Allah wa saddaqul mursalina kuma suka gaskata wato manzannin Allah kaga wannan kwadaitarwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana cewa mumini a kullun ya jaddada imaninsa kuma gaskatawar shi yayi kokarin ta zamanto matuka domin ya dace da wannan matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala yake banci wasu bayin shi da su wato a gidan aljanna, wanda su ƴan aljanna ne za su ringa hango su a kololuwar su yadda muke hango tauraron mai matukar haske a sararin sama. To amma sai ya ce wannan matsayi ne, aka tambaye shi na wane ne, na annabawan Allah ne, in banda su ba wanda zai cimma wannan matsayi ba. Kaza Allah ya ce bala kwarai haka, amma ba su kadai ba kenan, akwai wasu bayin Allah waɗanda suka yi imani da Allah, suka gaskata manzannin Allah matukar gaskatawa, su ma za su yi tarayya da annabawan Allah game da wannan matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada musu. Allah ya sanya mu a cikinsu. باب صفة أبواب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين دؤي من باب الجنة. فيه عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن مطرف قال: حدثني أبو حازم هو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد هو السائدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sifar kofofin aljanna. An gane ko sifar kofofin aljanna, amma yana nihi wato adadin kofofin aljanna, ko kuma wato sunan wato su kofofi na aljanna. Shine anan malam sai yake fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada: man anfaqa zawjaini, wato duk wanda ya ciyar da dangogi biyu na ciyarwa. In aka ce zawj ana nihi sinf, an gane ko? Zawjain ai sinfaini, kenan duk wanda ya ciyar da dangogi biyu daga cikin nau'i na ciyarwa, kai ciyarwa kala biyu. Manzon Allah ya ce du'iya min babil janna, za a kiraye shi daga wata kofa daga cikin kofofin aljanna. Kamar yadda shi wannan hadisi wato malam ya yi ishara ne zuwa gare shi, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada a cikin hadisin, yake cewa: faman kana min ahli al-jihadi du'iya min babil jihad, duk wanda ya zamanto a rayuwarsa ta duniya yana daga cikin mayaka masu jihadi domin daukaka addinin Allah, to a ranar kiyama in zai shiga aljanna za a kiraye shi ta kofa ta masu jihadi. Akwai kofa ta musamman mai suna kenan babul jihad. Haka in ya kasance mutum mai yawan sallah ne, ya kiyaye farillai kuma ya nace akan nafilfili, shi ma haka. Manzon Allah ya ce: wa man kana min ahlis salati du'iya min babis sala, in mutum ne mai yawan sallah shi ma ta wannan kofa za a kiraye shi. To haka kowace ibada wato akwai kofa ta musamman wato daga cikin kofofin aljanna, tare da cewa a hadisin da malam ya zo da shi, hadisi na biyu a baban, yana mana bayani game da adadin kofofin aljanna. Hadisin Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi, Allah ya kara masa yadda, na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce: fil jannati thamaniyatu abwab, a aljanna wato akwai kofofi guda takwas. Adadin kofofin aljanna takwas ne, kamar yadda wannan hadisi ya tabbatar. Haka hadisin Umar, Allah ya kara masa yadda, hadisin da yake fada cewa: naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa: man tawadda'a fa asbaga alwudu'a thumma qala ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu futihat lahu abwabul jannati thamaniya yadkhulu min ayyaha sha'a aw kama qala Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada duk wanda yayi arwalla yayi cika arwalla cika arwalla shine kyautata ta kazo da farlai da sunnoni da mustahabbai manzon Allah yace bayan gama arwallar yace ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu manzon Allah yace za a buda masa kofofin aljanna 8 a ranar kiyama yadkhulu min ayyiha sha'a ma'ana sai ya darje sai ya zaba gaba ɗaya kofofin 8 za a buda masa wannan hadisi shi ma yana tabbatar mana adadin kofofin aljanna 7 ne wannan 8 ne kofofin wuta su ne 7 kamar yadda nassi na alqur'ani ya tabbatar koma cikin suratul hijr ubangiji ta'ala yake faɗa la hasabatu abwab bi kulli babin minhum juz'un maqsum amma adadin kofofin aljanna kenan a sunna ya tabbata cewa 8 ne shine anan manzo Allah yake cewa fil jannati samaniyatu abwab wato a aljanna akwai kofofi guda 8 fiha babun yusamman rayyan manzo Allah yace akwai wata kofa wadda ake kiranta ar-rayyan lafazin ar-rayyan an ciro shi ne daga riyu idan aka ce ar-riyu shine koshi da ruwa an gane ko koshi da ruwa in aka ce rayyan wanda yake kenan mai matukar koshi wanda kwata kwata babu kishirwa tare da shi wanda dama in aka tashi yinin alkiyama bayan an yi busa ta tashi bayi za su tashi suna masu tsananin kishirwa dan haka muminai sai Allah ya tana dama wato annabawansu da manzanninsu tauki na musamman a filin kiyama wanda shi wannan alhaud kafin a hausi radi ne a filin kiyama ne to za a dan sha za a sha wannan ruwa wanda manzon Allah ya faɗa duk wanda ya sha wannan ruwa har abada shi da kishirwa an kare man shariba minhu la yadhma'u abada manzon Allah yace duk wanda ya sha ruwan tauki na har abada manzon Allah yace ya kare kishirwa domin duk wanda Allah ya bashi ikon shan wannan ruwan tauki to makomar shi aljanna ce Allah ya sanya mu a cikin sa to dan haka ita wannan kofa ake kiranta ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imun ba wanda za su shiga aljanna ta wannan kofa face masu azumi waɗanda suka gama rayuwarsu a wajen bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ibada ta azumi sun kiyaye azumi na farilla da na nafila to su ne Allah ya keɓance musu wannan kofa a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa fa iza dakhalu ughlika wa lam yadkhul ahadun ba'dahum aw kama qala in masu azumi sun wuce ta wannan kofa sun shiga aljanna ubangiji ta'ala sai ya sanya a kulle kofar ko ka cancanci shiga aljanna in dai baka zo da wannan sifa ta azumi to ba yadda za a yi ka shiga aljanna ta wannan kofa kofa ce ta bayi na musamman masu yawaita azumi sune Allah ya tana dama wannan kofa shine manzo Allah yace in masu azumi sun shiga ugulika ubangiji ta'ala sai ya sa a kulle wannan kofa babu wani da zai shiga aljanna ta wannan kofa bayan masu azumi shine anan yace la yadkhuluhu illa as-sa'imun ba wanda za su shiga aljanna ta wannan kofa in banda masu azumi dan haka takeice wannan hadisi yana tabbatar mana wato sifa ta kofofin aljanna kenan kofofin aljanna dai 8 ne kuma suna da sunaye yana daga cikin sunayen kenan kofofin aljanna akwai babul jihad akwai babul sala akwai kuma baban da ake kiran shi kofar da ake kiranta ar-rayyan wadda ta masu azumi ce nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.